ita kansa da rahama. Yau muna 27 ko 27 ga watan Zulqa'ida shekara ta 1445 hijriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato yau din kuma muna darasi na hudu wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu tashi babin da zai magana akan wajibcin musulunci, babun wujubul islam, babin da zai magana akan wajibcin musulunci ma'ana wajibi ne duk wani dan adam yayi addinin musulunci. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu. Malam yace wa qaulihi ta'ala wa qaulillahi ta'ala da fadan Allah madaukaki inda yace وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. الله تبارك وتعالى يتي وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا دك وان دي كام وان الدين المسلم شي دينا اما دين الديني تو فلن يقبل منه بلا اكرب اما سبا معنى بلا اباش لا دا اكام وان الدين دي كيبا متقرب مسلم شي كيبا inja Allahu tabaraka wa ta'ala. Kuma wa huwa fil akhirati shi din alahira min al khasirin zai zamto daga cikin masu hasara. Wannan tana cikin suratu Ali Imran ayata 85. Wa qawlihi ta'ala malan yace da fadin sa madaukaki inda yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله تبارك وتعالى يتي وان هذا للي ونن صراطي مستقيما ونن واتوشيني صراطي واتو هنياتا مستقيما واتتكي ميكاكيا فاتبعوه. الله تبارك وتعالى يتي كبي wato wannan hanya wacce take miƙaƙiya babu karkata a ciki. Wala tattabi'u subula kada ku bibici waɗansu hanyoyi daban-daban, kada ku bi wasu hanyoyin wanda suke ba musulunci ba ko kuma waɗanda suke ba sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Fatafarraqa bikum an sabilihi sai su rarraba ku daga wato ainihin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala wacce take guda ɗaya. Wannan tana cikin suratu Al-An'am aya ta 153. Malam yace qala Mujahid, Imam Mujahid yace as-subulu, abinda ake nufi da as-subul da Allah tabaraka wa ta'ala yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula. Imam Mujahid yake cewa abinda ake nufi da as-subul shine al-bid'u wash-shubuhat, wato ana nufin bid'a da kuma shubha. Ma'ana ku bi sunna, kada ku bi ainihin bid'o'i da kuma ababen da suke akwai shubha a ciki. Shi Mujahid ya fassara da wannan. Waɗansu kuma sun fassara da cewa as-subul din ana nufin waɗansu addinai wanda suke ba musulunci ba. Shi kuma Mujahid ɗaya ne daga cikin manya-manyan magabata, manya-manyan malaman tafsirin Al-Qur'ani mai girma, ɗaya ne daga cikin manya-manyan almajiran Abdullahi dan Abbas, ɗaya ne daga cikin tabi'ai. Shi ba sahaban Annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma ɗalibin sahabban Annabi ne sallallahu alaihi wasallama, domin ɗalibin Abdullahi dan Abbas ne. Saboda haka ya san tafsirin Al-Qur'ani mai girma ƙwarai da gaske. Tunda Abdullahi dan Abbas Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi sanin ma'anar Al-Qur'ani kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa masa Allah ya masa addu'a cewa Allahu tabaraka wa ta'ala ya ilmantar da shi a cikin addini, ma'ana ya sanar da shi ilimin fassarar Al-Qur'ani. To shi kuma Mujahid yayi karatu a gurin sa ne. To sai Mujahid yake cewa abinda ake nufi da wato as-subul shine al-bid'u wash-shubuhat, shine bid'a da kuma wato shubuhohi. Kenan idan muka dauki yanda Mujahid ya fassara ayar sai ya zanto wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, ana nufin wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya ku bi ta, ana nufin me sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, wala tattabi'u subula, kada ku bibici bid'o'i, domin ita bid'a din kaucewa sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam, fatafarraqa bikum an sabilihi, sai su raba ku da ainihin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma hanyar Allahu tabaraka wa ta'ala, domin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce dai ta Allah din. Wasu kuma suka ce wato ana nufin al-Islam, domin sirati mustaqiman da Allah ta'ala ce hanya ta madaidaiciya. Da yawa kuma daga cikin wasu malaman tafsirin sun fassara tunda ya zo irin wannan din a cikin suratul Fatiha cewa ihdinas siratal mustaqim, ka shirye da mu hanya wacce take miƙaƙƙiya madaidaiciya. Suka ce siratul mustaqim ita ce al-Islam, wasu suka ce siratul mustaqim ana nufin wato sunnar annabi dai sallallahu alaihi wasallam, ko kuma siratul mustaqim ana nufin la ilaha illallah, ko ana nufin wato ainihin alqur'ani mai girma. Wa ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man ahdatha fi amrina hadha ما ليس منه فهو رد أخرجاه. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن عائشة أن سامونا حديثي دقنا أنا عائشة ما ترأنا صلى الله عليه وسلم تشي أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم للي مأكين الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ياشي من أحدث في أمرنا هذا, duk wanda ya kirkiri wani abu ya farar da wani abu, fi amrina hadha, a cikin wannan al'amarin namu, ma'ana cikin addinin musulunci kenan, ma laysa minhu, abun kuma da ba a cikin sa yake ba, shi ya kirkiro shi ne yana ganin me ye laifin ayi kaza da kaza, ayi kaza da kaza ma suna daga cikin abubuwan alkhairi. To ababe ba sa zamtowa na alkhairi sai dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan alkhairi ne. Wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hajjatul wada, hajjin da yake cewa babu wani alkhairi face na nuna muku shi, babu kuma wani sharri face na tsoratar da ku na hana ku shi, saboda ka babu wasu mutane duk nutsuwar su duk hankalin su da za su kirkiro wani abu a cikin addinin musulunci su ga cewar ai wannan din ma yana da kyau ko wannan din alkhairi ne kuma ya zama alkhairi. Inde ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya bashi lasisi ba ko sahabbansa ba, to ba a cewa wannan abu ne wato wanda yake mai kyau a cikin addinin musulunci. Domin suna cewa ai akwai abinda ake cewa al-bid'a al-hasana fil islam, bid'a mai kyau a cikin musulunci, amma babu wata bid'a mai kyau a cikin musulunci. In dai sunanta bid'a babu wata kyakkyawa gaskiya, babu wata bid'a mai kyau a cikin addinin musulunci, sai dai bid'a a rayuwa. Wannan kuma abu ne wanda ya shafi rayuwar mutane yau da kullum, wannan babu laifi. Dama in aka ce addini ana nufin wato aka ce bid'a ana nufin yin wani abu a cikin addini wanda yake ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko ya karantar ba, amma rayuwar yau da kullum da mutane sun kirkiro wani salo na rayuwa inda bai ci karo da karantarwar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ba za a ce sun yi bid'a ba. Misali a ce an kirkiro za a samar da hasken wuta da sola, to ba za a ce wannan abin bid'a ba, saboda ba haramun ba ne, wannan rayuwar mutane ce. Duk abin da mutane za su kirkiro don gudanar da rayuwa kuma bai ci karo da wani abu na karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to ba za a ce bid'a ba. Domin waɗansu suna wasa da hankulan mutane sai su ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama bai saka wando da riga ba, abinda ya sa shi ne kwarjalle da kuma rida, saboda ka yanzu kullum ma kai a cikin bid'a kake tafiya domin kana sa wando, gashi ma ka fara kullum ma sai ka bid'a da safa ka ɗauki wando ka sa ka ɗauki riga ko da yaushe a cikin bid'a kake gaba da baya. To kaga wannan wato wasa da hankalin mutane ne da kuma ƙoƙarin jefa musu shubha, mutum ya kasa gane meye gaskiyar al'amari. Bayan haka kuma mutum bai ya ɗaukar wani abu ya ce menene laifin kaza, ai karatun alqur'ani ne ko ai salatin annabi ne ko ai yabo ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to menene laifin laifin shine tunda ba haka manzo Allah ya ce ayi kawai shine yanzu alqur'ani babu abin da yafi shi wanda musulmi zai karanta ya samu lada shi da alqur'ani mai girma amma inda mutum zai ruku'u ya karanta qur'ani a ruku'u kaga yayi laifi inda zai sujjada ya karanta qur'ani cikin sujjada yayi laifi tare da cewa me karatun alqur'ani abu ne mai kyau amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida yace an hana ni karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujjada kaga kenan kowanne abu da gurin sa kowanne abu da mahallin sa na fata an gane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahdatha fi amrina hadha duk wanda ya kirkiri wani abu ya farar da wani abu a cikin wannan al'amarin namu ma'ana cikin addinin mu na musulunci ma laysa minhu abinda bayya cikin addinin musuluncin fa huwa radd to wannan mayarye ne ma'ana an mayar da shi ma'ana ba za a karɓa ba kenan wannan hadisin kuma ce akhrajahu imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi idan mawallafi yace akhrajahu ko yace rawahu al-bukhari wa muslim ko yace fi sahihaini ko yace muttafaqun alayhi duka ana nufin bukhari da muslim ko aka ce rawahu shaykhani duka dai ana nufin me bukhari da muslim saboda haka anan mallan yace akhrajahu wato sun fitar da shi su biyo din wa ake nufi imam al-bukhari da kuma imam muslim wa fi lafazin a cikin wani lafazi na hadisin yazo da cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna wanda babu umarnin mu ciki cewa kaza za a yi ba haka muka ce a yi ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa raddun to wannan amir da shi ma'ana ba za a karba ba ba kuma ana nufin idan mutum ya aikata bid'a ba za a karba ba ne kawai bayan ba a karba ba sai an bashi laifin yin bid'a dai domin aka ce ba a karba ba kaga za a ga mai ai asara yayi guda daya ita ce asarar rashin karba to asara biyu ce akwai asarar rashin karba akwai kuma asarar me wato diban zunubi la karim وللبخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى ما لا يتي وللبخاري غروايه امام البخاري شي كداي كما عن ابي هريره معنى wannan امام البخاري يروته بتار ده مسلم wanda aka samu aka rawaito daga Abi Huraira Allah kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'ikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kullu ummati yadkhuluna aljanna dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna illa man aba sai dai wanda yaki qila wa man ya aba aka ce qila aka ce da annabi sallallahu alaihi sallama wa man ya aba wane ne zai ki shiga aljanna ko ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah yace man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna mana wanda ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa man asani duk wanda kuma ya saba min ya ki bin sunnata faqad aba to hakika yaki a cikin wannan hadisi akwai bishara akwai kuma tsoratarwa cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna kaga bishara ce ga al'umma musulma gaba daya kowa zai shiga aljanna sai aka istisna'i sai aka wani exemption cewa illa man aba sai dai wanda yaki wane ne yaki duk wanda yaki bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yaki wato shiga aljanna kaga musulunci albushir ne da kuma gargadi kaga albushir din anan shine kowa zai shiga gargadin kuma shine me wanda yaki ba zai shiga ba wanda yake bin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai shiga ba. Duk wanda ya mutu akan addinin musulunci bai yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ba, ko bai mutu yana mai yin shirka ba, domin cewa mutum bai mutu yana mai yin shirka ba yana da bambanci da mutum ya taɓa yin shirka kuma ya tuba daga baya kuma ya zo ya mutu. Wani farko ma ba musulmi ba ne, yana ta shirka sai ya musulunta, kaga farkon rayuwarsa ya shirka ke, to amma sai ya tuba ya daina, to kaga wannan bai mutu akan shirka ba kenan, amma mai a rayuwarsa ya shirka. Wani kuma yana cikin musulmai, yana cikin musuluncin ma shi ma musulmi ne, kawai sai hatsari ya kama shi, domin babu hatsarin da ya wuce mutum ya yi abinda zai zubar da imaninsa gaba ɗaya, to wannan ya yi babban azant, ba azant ɗin da aka yi a duniya gaba ɗaya wanda ya wuce mutum a wayi gari yau ne ranar da wane ya zubar da imaninsa, ba hatsarin da ya kai wannan asara. To idan mutum yana cikin musulunci sai ya shirka da Allahu tabaraka wa ta'ala, to ko shakka babu ya zubar da imaninsa. Idan ya tuba ya dawo addinin musulunci, kaga idan ya mutu ba za a ce ya mutu yana shirka ba, ya taɓa yin shirka dai amma ya tuba, ya daina kafin ya mutu, saboda wannan ana sa masa ran samun aljanna daga Allah tabaraka wa ta'ala. Amma bai tuba ba, yana jin cewa ai ba ma shirka ba ne wannan ɗin, ko kuma ai kawai tambaya ce, ko kuma yana yi amma sai ya daɗe bai yi ba, sai ce ai makami ne, in rai ya ɓaci ne za a yi. To kaga idan ya mutu a ce ya yi shekara 20 ma bai ba sai ya mutu, kaga ya mutu yana mai shirka tunda ba tuba yi ba. Ina fata an gane, an gane nake nufi. Za ka samu wasu mutane suna yin wasu shirkoki, suna wasu tsafi, suna zuwa masallaci, suna azumin Ramadan, suna ba da zakka, amma in aka ɓata masa rai sai ya ce zai jefuwa ne, kaga wannan shirka ce. Wa zai je ka ɗauki dutse ka jefi mutum, shi ne ka jefe shi, amma a ce ya jefe shi da asiri ya haukace ko ya kamu da wata rashin lafiya, kaga wannan shirka ce da Allah ta barkata. To sai ya ce a'a ai ban ma yi, sai rai ya ɓaci, sai an tsokane mu, to ku suwaye da ba za a tsokane ku. To irin wannan idan mutum ya ce sai rai ya ɓaci, misali yana yi sai ya ajiye ci, ai shi gado wani sane, ko kuma ya samo wata tambaya ne mai ƙarfi ya ajiye saboda in ta ɓaci. To ba wannan in ya mutu ko da ya shekara 20 bai yi ba, amma dama ya ajiye in ta kama zai yi, to in ya mutu fa ya mutu mushriki, domin bai tuba ba daga wannan abubuwan ba, ya ajiye wato ƴar ragayarsa ko ƴar jakarsa da kayayyakin tsafi a ciki, saboda in rai ya ɓaci zai ɗauko kaza da kaza ya ƙuƙula ya yi wani abu. To kaga babu asarar da ta wuce wannan. Su magabatan salaf suna da irin wannan, kamar Khalid bin Walid ko waninsa daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana da ƴar ragaya sai ya samu gashin Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin manzon Allah yana raye, in yi aski yakan ba su gashin, sukan kuma ɗiba su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya ɗiba sai ya je saka a cikin jakarsa sai ya ɗan lankai kamar ƴar ragaya haka a ɗaki, a ƴar tunda kaga lokacinsu ba gini ake haka ba, yawanci ƴar bukka ce da abin da bino a rurrufe da kan ruwa ya shiga, ya rataye da ba shi da lafiya, jikinsa ya tsananta, sai yake cewa a ɗauko waccan jakar, sai yake cewa da makusantansa iyalansa ya ce idan na mutu ku ɗauko jakarcar, akwai gashin Annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki, idan na mutu ku sa min akan hancina da kan bakina, ko Allah ta'ala zai min rahama. To kaga shi nasa sai ya ajiye abu mai kyau. Duka kuma malamai sun yi ittifaki cewa lalle yin haka ɗin abu ne ma mai kyau, tabarruki da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ko da wane ne bai halitta ba a ce gashin wani zai maka aiki, ko tofin wani haka kurin yayi kaki ya katare, to wannan za ka yi ɗiban wasu jarasim ne kawai, waɗansu abana wasu viruses ne, za su yi transparency shigo ka in ka sake, tunda ƙila inda za a saka maka irin abin auna wannan microscope, in yayi tofi ƙila abin da yake ciki bala'in ya yi yawa, da kuma kai ka tara, ka tari musiba kenan. sadaka ba wannan ake masa wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam to sadaka su magabata wato sukan yi irin haka Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin sahabbai sun mutu lokacin gashin yana gurin Hafsa inda Hafsa ta dade a duniya har ta zama tobar ta gani ma sosai tana daga cikin wanda suka fa kowa dadewa daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama to sahabbai idan sun je kasuwanci sukan so mata tsaraba tunda ita ce tayi ragowar ummul mu'minin uwar mu'minai duk wani mu'mini yana da mahaifiyarsa a cikin Madina ga ta son ita ce Hafsa idan mutun yaje Yemen ko wani gari yaje kasuwanci sai ya so abin tsaraba mai kyau kamar yadda ka san zaka so mahaifiyarka ka kwambi baka nan ka je ka danyi jawra ka je fatauci an samu kuɗi za ka ga barin isowa ummar mu wannan ka dan samu wani abu haka ake sai a so Hafsa kaza wane ya kawo wane ya kawo wane ya kawo har in aka tara ta rika yin editing in an wani ya kawo wani kyalle aka tace ina me wannan yazo dauka tace to aka ga kamar fa yayi laifi ne tace abin da yasa shine wannan bai dace mace ta saka ba tunda yayi raga-raga idan mace ta saka wannan za a iya ganin jikinta ya dauka ya je ya tafi da shi amma ba zai wuni na saka wannan ba to saboda Hafsa ita ma tana da gashin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zamto idan mutun yana ciwon ciki sai a zo a jika masa sai a ta tsame sai ta bashi ruwan insha sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya bashi lafiya kaga duka waɗannan an yi danishin ababen da suka shafi Annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye amma wani mutum haka kullun ba a yin haka a cikin wannan al'ummar bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai sayyidina Abubakar as-Siddiq amma sayyidina Abubakar ba a masa haka ba kuma bai yarda ai haka ba lokacin sa ba wanda ya kai shi cikin wannan al'ummar gaba daya shine Siddiq shine siddiqul umma shi kadai yake da wannan wato mansubin shi kadai yake da wannan position din na wato siddiq ko ka taba ji an ce wani ma siddiq daga cikin sahabbai ma babu sai dai Abubakar shi kadai yake da wannan position din shine yake da wannan rank din sai dai shahidi wani wani da wani da wani amma dai siddiqi shi kadai ne to shi ma ba masa haka bari mun zo karshe da wannan insha Allah saboda haka duk wanda ya bi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai mutu yana shirka ba zai shiga aljanna karshen duk wani musulmi karshen alewa kasa yake ce ko duk wani musulmi da ya mutu bai mutu akan shirka ba in dai ba kuma bid'o in da ya kirkira sun kai ya fitar ga musulunci ba in dai akan musuluncin da ya mutu to zai shiga aljanna sai dai wani karan faru ba zai shiga ba sai an sa shi a wuta na lokaci kaza sannan a fada shi wani shekara dubu wani shekara miliyan ma wani shekara miliyan biyu tunda kwanakin lahira basu da iyaka kwanakin basu da iyaka har abadin abada ake cewa me abadin abada ba sani ba shine ma'anarta ina kace me abadin abada ina ne karshen ta ba sani bane ba ke cewa abadin abada har karshen har cancan ba iyaka kawai da saboda haka waɗansu kuma karan fari ana tashin alkiyama za su shiga aljanna Allah ta'ala ka samu a ciki babu alkhairin da ya wuce a ce ana tashin alkiyama baka taba shiga wuta baka shiga aljanna to wannan kai kai ci riba a duniya gaba daya idan mutum ya shiga wuta ko ta yini ɗaya ne to wannan ya kade ya shiga cikin wato tozarci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce rabbana innaka man tudkhilan nara faqad akhazaytahu wa ma lizalimina min ansar ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi wuta to karshen tozarci kenan azzalimai basu da wato mataimaka shi yasa duk mai hankali duk yanda zaka yi iya bala'in da zaka ji a duniyar nan kai hakuri kai riko da addinin musulunci gam ta yanda in ka mutu zaka shiga aljanna amma duk irin dadin da ka ji in dai baka rayu akan addinin musulunci 100% ba to in dai aka saka cikin wuta duk wani jin daɗi in aka tambaye ka zaka ji ka manta shi me daɗi ba kamar san kalmar ba gaba ɗaya zaka ji saboda tsabar musibar da take cikin wuta Allah ta'ala ya kare saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa zai shiga aljanna illa man aba sai dai wanda yake kila wa man ya aba aka ce wane ne zai ki kala sai manzo Allah yace man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna duk wanda ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ta'ala ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa man asani faqad aba duk wanda ya saba mun kuma yaki wa fi sahih an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala abghadu an-nas ila allahi thalathatun mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islam sunnatul jahiliyyah wa mudlibi dam imri'in muslim bi ghairi haqqin liyahriqa damahu rahu al-bukhari wa malan yace wa yandarju fiha kullu jahiliyatin mutliqa aw muqayyada ay fi shakhsin duna shakhsin kitabiyatin aw wathaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalif lima jaa bihi al-mursalun malan yace wa fi sahihi ya dhuha ila cikin sahih al-bukhari عن ابن عباس دغ عبد عباس رضي الله عنهما لا قال مسير ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للما يكن الله صلى الله عليه واله وسلم يشي ابغض الناس الى الله ثلاثه مفيا واتو قيامتر متاني اغورن الله تبارك وتعالى متون اكو ني واتو اكو سو كلول متاني غدا اكو وند الله تبارك وتعالى بيا سنس ya zo cikin wasu hadisai din wa'insu mutanen kuma daban wanda su ma Allah baya san su to amma a cikin wannan hadisin kuma ga wasu mutane uku su ma waɗanda Allah baya san su mulhidun fil haram ma'ana wanda yake sabo a harami ina ne harami idan aka ce haram wato ana nufin ƙwaryar makka ba lalle kadai haramul makki ash-sharif inda ka'aba take ba inda ka'aba take kewaye masallacin ana cewa sa haram to inda idan mutun yaje ya shiga makka ya je wato ainihin miqati zuwa makka to nan ma ana cewa sa mai haram diggarin makka kuma ana cewa sa mai haram to yin sabo a cikin makka laifin yakan karu fiye da yin sabo a wani guri to so da ka mulhidin fil haram wanda yake barna aka ce ilhad shine barna da zalunci da kuma sakan Allah duka shine ilhadi wato wanda yake zalunci ko yake barna ko yake sakan Allah tabaraka wa ta'ala a harami to wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin ukun da Allah ta'ala baya san su mutum yaje Saudiya yayi sata a'uzu billahi kaga ya baci mutum yaje Saudiya yayi zina kaga abin ya baci mutum yaje Saudiya ya zalunci wani ta hanyar aibata shi ko yin gulma ko kaza ko kaza ko kaza duka wani yana cikin munanan ayyuka wanda ita makka a jefar da tsuntuwa ka dauka kadai wani abu ya fadi ka tsunta kawai kai laifi ba a yin tsuntuwa ba a dauka tsuntuwa a Saudiya wato a garin makka ba a dauka tsuntuwa a garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bai halarta mutum yayi tsuntuwa a garin makka ba sai dai wanda ya dauka domin ya je ya cigi ta mai shi ya bashi amma ka dauke tsuntuwa haramun ne a makka duk abin da gani sai dai ka wuce kaga sabanin wato nan anan zaka iya daukar tsuntuwa wacce take da kima ayi cigiya na shekara ko bayan shekara in ba a samu mutum yayi amfani da wannan abin to a Saudiya ba haka kuma anan kamar yadda malamai suka ce duk abin da yake bashi da kima ta sama sosai zaka iya tsintarsa kai amfani da shi ko baka yi cigiya ba ma kamar da yawa daga cikin malamai suka ce kamar sabuni asbulu salam shi ma yi wannan maganar cewa mutum ya tsinci abin da yake mai ba mai kima sosai ba to zai amfani da shi ko da bai cigiya ba shawali namatan kamar me kenan kawanera dari to yana dari a ta danki kamar ka tsinci fulogi go ko ka tsinci sukan direba ko dan biro ko fensil go kaga fulogi la Allah za a iya siya amma kimarsa ba ta kai ayyawa a ce ana neman mai fulogin nan amma ga wannan akwati mai kyau ka juya shi gaba da baka kule shi akai kaga wannan ana sa ran kima ce ma a ciki zuwa ka wannan bi halatta ka ce bari ka shiga daki ka bude ka ga me a ciki ba kila kakar ka ce ta yanke saka ba a'a ba ta yanke saka ba ngai to saraka mamlaka kenan kuma koda wato farauta ba a yi in ana harami ba za ka ga wannan mun je ji kace baraka kama ba ko ka kama fa kai farauta ka ga tsuntsuwa kace baraka harba ko ka bige ba ba yi duk na wata gan sai dai ababan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa yace akwai ababe guda bakwai wanda koda a harami ne mutum zai iya kashe su ko mutum yana halin harami a jikinsa yuqtalna fil hilli wal haram ko kana zaman gida ko kana sanye da harami zaka iya kashe su daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai hida'a tsuntsun da yake sare mutane amfanin gona yake cinye kan da kuma wato maciji na yawa maciji ko da kuma bera da na eh tsaka ma ana kashe ta amma bata zo a wannan layi ba amma tsakari ya zo hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ri a kashe al-wazak fa innahu kana yanfakhu ala ibrahim in kun ga tsaka ku kashe ta domin lokacin da aka hura wuta za a kona annabi ibrahim shi yazo yana hurawa yana hura wutar dan ta kara karfi a kona annabin Allah sai manzo Allah ce in kun ga tsaka ku kashe to daga ciki manzo Allah ya ce wal kalbul aqur da mahaukacin kare duka dai irin waɗannan kamar yadda hadisin ya bayani koda abana din ne a haramin ne za a iya kashewa to saboda haka duk wanda yake barna a harami yana daga cikin mutane ukun da Allah ta'ala bai yasa wa mutaqi fil islami sunnatul jahiliya da wanda ya kama hanyar jahiliya a musulunci me hanyar jahiliya mutum yana musulunci ko yana harkokin jahiliya kamar me kenan ni karfi ne karfan wuce da kamar me misali a ce wannan abu ne na jahiliya an sani ba cikin musulunci ake ba amma yana musulunci yakan dan taba kamar yin bori kamar yin dodo kamar me na to sha'i go ese sha'i dambe ababan da suke dai wayannan na jahiliya shekarun shigo musulunci aka fi su wanda an san su a jahiliyance eh mummunan suna shi ma daga ciki Allah ta'ala ce bi isal ismul fusuk badal iman bayan kun shiga musulunci irin wancan sunan adena ya daga ciki a da anai manyan manyan dai irin wannan ababan jahiliya din su ne me kamar dan canfa canfe canfi da kuma ababan da suke alaka da tsafi tsafa ci alaka da akwai tsafi a ciki kaga kamar irin wayannan wasan da aka faɗa to a cikin jahiliya sukan yi tsafi to saraka duka waɗannan haramun ne kamar kuma me wato abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato alfahari da nasaba sai ai mu ne masu kaza mu ne wato ainihin masu kaza ba kamar irin su wani ba mu ce rika alfahari da wannan yana ganin sun fi kowa to yana daga cikin abin da a jahiliya ake daga ciki kuma akwai wato yin kuka da ƙarfi idan aka yi mutuwa in aka yi mutuwa mutum ya ƙwalla ihu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin akwai lokacin da a madina idan mata suka zo yin mubaya'a ba zai karmi mubaya'a su ba sai ya ce musu kin yarda ba za ki yi kuka da ƙarfi ba in an yi mutuwa idan mace ta ce eh na yarda sai ya karba saboda laifin dan ya ce annaiha idza lam tatub wacce take kuka da ƙarfi idan dai bata tuba ba idan aka yi mutuwa za ta yi daga murya ta riga kuka ta ce rumfa ta rushe ko kaza ya faru da ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan dai bata tuba ba har mutuwa ta zo ta dauke ta to za a tashe ta za a tashe ta gobe da kiyama da ainihin wato amina yake cewa mayafi na wato na kazuwa duk jikinta zai zama kazuwa kenan an san kazuwa ko kuraje jijjikinta kuraje kuma za a ɗauko narkarkiyar azurfa ruwanta har a kwara mata. Ga jikinta da kuraje ko ina kurji ne hatta fun kafa harka kazuwa sai kuma a dauko wannan karkiyar azurfa an tafasa sai har a kwara mata. Laifinta shine tana yin kuka idan an yi mutuwa. Domin hadisai da yawa sun gwada cewa wannan aikin jahiliya ne. Na wata hanya. To saboda haka shine na biyu wa mutlibu dam mir'in muslim da wanda yake neman jinin musulmi bi gari haqqin ba tare da wani haƙi ba yake neman a kashe wani ko shi ya kashe wani ba tare da wani haƙi ba li hariqa damahu domin ya zubar da jinin sa kafino so da kashi ma wannan yana daga cikin wato ayyuka guda uku wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Allah ta'ala baya san masu wannan ai fi shakhsin duna shakhsin nan rahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaita wannan mala yace wayin darju fiha kullu jahiliya kowace irin jahiliya kowace iri ce mala yace to wayin darju fiha yana iya shiga cikin wannan duk wani nau'in abin da ka sani a jahiliya ake yi ma'ana koda shi ba wannan mala din ya sani ba na al'adar gurin da kuke to yana ciki wayin darju fiha kullu jahiliya mutlaqa kowace jahiliya a sake au muqayyada ko a sake ko kayyadaddiya ma'ana kome wacce take mai dabaibayi ko wacce take sakakkiya ko wacce take iya suwa na suwa ne kade suke a garin ma ko kuma wacce take kowa ma na iya yi a lokacin jahiliyar to dai suna ciki aw fi shakhsin duna shakhsin ko kuma wani mutum ne yake yi lokacin jahiliya amma wani bai yi kamar kitabiyatin aw wasaniya kamar wato kitabiyya ce nasaranci ko yahudanci ko kuma addinin wasanayinci aw ghairihima ko kuma wani min kulli makhalif lima ja'a bihi al-mursalun na daga duk abin da ya saba wa abin da manzanni suka zo da shi saboda ka nan zamu takaita saboda yanayin lokaci abin da na karanta mana daidai na fassara mana daidai Allah ta'ala ka sa mu tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mu za a kira sallah sai mu ji tambayar wanda ke tambayar sa shine hukuncin addu'a da ayoyin alqur'ani a karanta a ruwa mutun ya sha abinda malamai suka tabbatar shine karanta ayar alqur'ani mai girma domin wato rashin lafiya a tofa a cikin ruwa a sha kace wannan ba haramun bane kamar Ibn Usaymin an masa tambaya cewa mutum ya karanta ayar alqur'ani a cikin man shafawa sai ya shafa ya halasta yace ya halasta yace babu laifi cikin haka amma dai ba a samu cewa wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ba ko wani sahabi yayi ba amma dai an sami cewa wani yakan karanta wani bangare na alqur'ani domin neman sauki daga Allahu tabaraka wa ta'ala kuma shi alqur'ani mai girma zancen Allahu tabaraka wa ta'ala ne saboda haka dan an tofa a cikin ruwa an sha domin wata rashin lafiya kace wannan lalle babu wani laifi a ciki ko shakka ba Allahu a'lam alaikum salam Yi da wani idan bayan. To idan aka ce giba a larabci an lafin da kalmar giyab ne ma'ana rashin bayana wani bayanan shine giyab shine giba magana a lokacin da shi bayana kuma magana ta zama to aibatawa yaban mutum idan bayana wannan ba a ce masa giba amma fadar aibinsa in bayanan shi yake ce mene giba sahabbai sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa menene giba sai ya ce zikiruka akhaka bima yakrah shine ka ambata ka rika fadar wani ba kan dan uwanka musulmai dangane da abin da bayya so wanda in yana gurin ba za ka fada ba saboda ka san bayya so amma in bayyana kuma sai ka fada kace wannan shi yake ce masa giba sai sa masa kace ya rasulullah amma idan abin da nake fada akan sa din haka yake sai manzo Allah ce eh ai idan ka fada abin da yake haka yake halinsa ne shine dama ka yi giba din ya aikata ne kun ka fada ko kuma halinsa ne sai ka fada shine giba din amma in ka fada abin da bai yi ba abin da kai shine kai wato buhutan ne ka masa wani kage wani laifi kai babba wanda kuma ya mafi karfin wancan in kuma abin da ka fada din ba dama aka ce giba din ma dama shine mai eh hakan yake shine ake cewa giba din ma idan kuma kai fada abin da ba haka yake ba shi kuma laifi biyo ne kai giba kuma kai kirkire to shi yana daga cikin manyan laifuka da Allahu tabaraka wa ta'ala ya zarge su cikin alqur'ani mai girma wanda yake cewa ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum yanzu inda mutun zai mutu dayan ku zai iya zuwa ya rika ya garna masa ko yana yanka yana sa wakin sa yana ci kaga ba wanda zai iya wannan to sai Allah ta'ala ce fakarihtumuhu to ku ki yin ku daina yin giba yana daga cikin wato kaba'irud dhunub amma yana daga cikin abin da ake rena yana daga cikin manyan laifuka kaba'irud dhunub kabira ce min kaba'irud dhunub dai daga cikin manyan laifuka ne ba kananan ba manyan suna cikin manyan ba da haka idan aka ce giba tana da kafara kafara tana da wahalar sha'ani yana daga cikin wahalar sha'anin ta ko shine kamar yanda Sheikh Salih Al-Fawzan Al-Fawzani yake cewa kafarar gibar mutum shine ka je ka same shi ka gaya masa abin da ka faɗa mummuna dangane da shi yanzu kana neman afuwa to kaga tana wahalar sha'ani to wannan shine fatawar lajnati da'ima na manyan malaman Saudiya shine fatawarsu da suka fitar akai so sai shi Salih Fazana Fazana yake cewa shi abin da yake gani shi a fatawarsa idan akwai wata fitina da kake tunani za ta taso idan ka je ka tinkare shi to kar ka je ka same shi ko da yana raye ɗinku sai sai dai ka ga gwargwadon yanda ka yada aibinsa to ka yi kokari ka yada alkhairin sa gwargwadon wannan kuma ya wuce wannan sai ya shafe wancan yace kuma ka tuba ga Allah ta'ala yace Allah zai yafe maka kai kokarin zuwa ka rika yabansa in a majalisa ne kake fadar dama wani kaza ne kai kokarin ka bata shi to ka rika ka kuma ka yi rubasin ka rika fadan ai wani mutumin kwarai ne ko da dai ba nafsin wancan abin kake warwarewa ba sai ka dauko wata halayya sa kuma mai kyau ka fada ce wani ai mutum ne mai hakuri misali kaga hakuri sifa ce daga cikin sifofi masu yawa ne ya aka yi kace sami hakuri wani abu ne ya faru ya bani mamaki gaskiya irin halayya irin ta suwana ake so ka dai yayya bashi ka samu dai ka tuba ga Allah ta'ala yake cewa Allah zai yafe maka saboda yana da girman laifi kwarai da gaske Allah ta'ala ya kare mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ku samu cika da imani ya ubangiji ka same kyakkyawan karshe kowa da bukatun sana alkhairi Allah ta'ala ka biya mana wanda suka riga mu mutuwa cikin al'ummar musulma Allah ta'ala ka ji kansu da rahama mu kuma Allah ta'ala ka samu cika da imani Allah ka kare mu daga dukkanin sharri ya ubangiji ka shirye da mu ka shirye da zuriyar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin